Jakadan kasan Amurka mazauni a kasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Roza ya kai ziyaran gani da idanunsa a jihar Arewa mai nisa domin ganin irin yanda zaratan sojojin kasar ta Jamhuriyar Kamaru suke kwazo wajen dakile maharan Boko Haram a fadin kasar musamman a wannan lokaci da kungiyar agaji ta Amnesty International take bata sunan dakarun tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru cewa suna wuce gona da iri kan irin yakin da suke yi da mayakan na Boko Haram. Jakadan Roza yana yaba wa jama'an tsaron kasar wajen yanda yanzu haka suke kokari mutuka gaya na dakile ta'addanci a fadin kasar baki daya. Emmanuel Roza ya ci gaba da cewa na kara wa sojojin Kamaru kwarin gwiwa wajen yanda suke kokari na ganin cewa sun tsare kan iyakokin kasashensu da kasar tarihin Najeriya, Chadi da kuma kasar Niger domin kar mahalin na Boko Haram su dinga shigowa suna kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba. Sannan kuma Emmanuel Roza ya bawa kungiyar kwallon kwando na mata gudunmuwar kwallaye da kuma kayayyakin karatu a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.